masu ruwa da tsakin daga karkashin inuwar jami'in siyasa daban-daban kamar su PDP, ADC, PRP, Vote Party da dai sauransu sun bayyana irin ababen da za su sanya a gaba idan Allah ya ba su nasara a zaben na watan February ne. Yayin taron da ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya ya shirya don ji daga bakin dukan waɗanda suka halarci taron a game da matakan da za su dauka don tabbatar da an cimma kudurorin nan 17 na rayuwar kasashe wato SDGs idan aka kafa sabuwar gwamnati. A jawabin sa yayin taron babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, Matias Tumale, ya bayyana gamsuwarsa da yadda dukkan jami'u da suka amsa gayyatar ofishinsa suka mayar da hankali akan samar da mafita ga matsalolin da ake fama da su a kasar. A maimakon zagi ko cin mutuncin juna, yana mai cewa ya ji dadin yadda dukkan jami'in suka fayyace inda za su bada karfi idan aka kafa sabuwar gwamnati.
First of all, we were very pleased that at least 8 parties came to discuss with us at the UN how they see the SDG agenda and what they see as priority. There is some consensus across parties on what the next government and president needs to focus on. Education, revitalizing the economy is a priority. Thinking through what federalism means and how a federal government can effectively work with state government. So I am encouraged that we had today an issues-based discussion.
Comrade Muhammad Bello Ishaq, mataimakin kakakin jam'iyyar PRP na kasa ne, kuma ya ce
to mu da ma dai jam'iyyar mu an gina mu akan abubuwa ne gishikai guda biyar, wanda na farko shine girmamawa ko kuma daidaito na kowane dan adam, saboda rashin daidaito shi yake kawo rashin adalci. Na biyu kuma shine cewa yaya za a kyautata wa kowane dan adam. Kai na uku shine genuine federalism. To kowa ya sani abin da ya jawo rashin tsaro shine lalacewar shugabanci da kuma rashin adalci. Amma duk lokacin da za a samar da shugabanci na kwarai da cigaban tattalin arziki, to insha Allah matsalar tsaro zai zama tarihi. Za mu samar da jagoranci na gari, cigaban kasa, haɓakan tattalin arziki da kuma cigaban su kansu 'yan kasa din.
Jam'iyyar PDP ta sami wakilcin Mrs. Agape Kremer, shugabar sashen kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje na kwamitin yakin neman zaben PDP din, kuma ta bayyana cewa idan suka samu nasara dan takarar nasu Atiku Abubakar zai fara ne da tattara sahihan bayanai game da yanayin da makarantun kasar ke ciki dan daukan matakai da za su inganta fannin.
Candidate is looking forward first of all to see the state of the schools. When you know the state of the schools, you will be able to take decisions like being able to streamline the system.
Alhaji Said Baba Abdullahi shine babban sakataren jam'iyyar ADC a matakin kasa.
Kowane ne ma Allah ya bashi ikon samun cin zabe ya zama shugaban kasa. Gwamnoni ne, sanatoci ne da sauransu, dole ne su san abin da suke. Kuma abin da muka dauka priority shine education. Duk abin da za a yi in ba a yi shi da ilimi ba, ana samun akasin haka. Duk wani abu da za ka yi ko me muhimmanci shi in ka tanadin shi, amma in baka da ilimin sa yakan zama duk aikin banza ne.
A ranar 25 ga watan February ne kasar da ke tafiya a tsarin mulkin demokradiya mafi girma a nahiyar Afrika wato Najeriya za ta gudanar da babban zaben ta na 7 tun bayan komawa mulkin farar hula a shekarar 1999. Za a gudanar da zaben a Najeriya ne watanni kadan kafin kasar ta cika shekaru 30 da soke zaben shugaban kasa na shekarar 1993, wanda ake yi wa kallon mafi inganci cike da amfani da yancin yan kasa da walwala kuma mafi adalci a tarihin kasar. Rima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.